Shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu ne ya jagoranci jami'ansa domin muƙabala akan buƙatan kuɗin da hukumar ta nema na gudanar da zaɓen shekara 2019. Farfesa Mahmud Yakubu ya ce suna buƙatan naira biliyan 189 ne wanda za su kasa shi gida hudu. A ciki za a biya ma'aikatan zaɓe da kwangilar buga takardun zaɓen da ɓangaren gudanar da ayyukan zaɓe, sai kuma kuɗaɗen da za a ware domin buƙatu na musamman.
Compared to the 2015 general election, which cost the nation 120 billion, this time around we are proposing the sum of 189 billion, meaning that there is a difference of 69 billion naira.
Farfesa Mahmud Yakubu ya ce idan an yi la'akari da zaben shekara 2015, kuɗin da aka kashe naira biliyan 120 ne kawai. Amma yanzu hukumar na neman naira biliyan 189, akwai bambancin naira biliyan 69.
What is responsible for this difference? First, in 2015, we had a voter population of about 70 million. As at Saturday last week, we had 12.1 million. If you add to the 70 million for 2015, then you have a little over 82 million registered voters.
Ya ƙara da cewa abin da ya sa aka samu bambancin shi ne yawan waɗanda suka yi rajista a shekara 2015 mutum miliyan 70 ne, a yanzu an ƙaru da miliyan 12. Idan an haɗa, jimla ya zama miliyan 82, shi yasa kuɗin suka ƙaru. Ganin cewa kwamitocin majalisar wakilai da na dattawa ne suka yi wannan taro, shi yasa na tambayi sanata Suleiman Nazif, wanda shi ne shugaban kwamitin zaɓe a majalisar dattawa, akan ko wannan zaman yana nuni da cewa an katse hutun ƴan majalisar kenan gaba ɗaya. Ga amsarsa,
ayyukan namu biyu ne, committee da wazauran muhawara. To yanzu committee ne aka bude domin su fara tantance waɗannan kuɗaɗen da hukumar gudanar da zaɓe take buƙata. In mun yadda da wannan kuɗaɗen yayi daidai, shikenan abin da ya rage zai mu kai appropriation, su ne wanda za su inda za a samu kuɗaɗen. Once aka yadda, shikenan zai majalisar dattawa da wakilai su bude.
Da cikin dokar zaɓe ɗin nan da kuka gyara bana, yaya matsayin card reader?
Ba shakka babban abin da ya sa muka yi nasara 2015 ba wani abu ne illa card reader nan. Da babu card reader, da ba mu yi nasara ba, domin da magudin da za a tafka a wannan lokacin ya ɓaci. Amma card reader nan shi ya taimaki mutane. Bayan ya taimaki mutane, sai muka ce to tunda ya zama ka, bari mu sa shi ya zama doka cewa dole kowane zaɓe zai an yi da card reader. Wannan muka saka a ciki. Ba mu tsaya a nan ba kuma, sai muka ƙara da cewa in card reader baya aiki, to ma maganar zaɓe a wajen bai taso ba, sai an jira an kawo card reader mai aiki. Koda za a yi awa 22, zai a yi washe gari a kawo. In kuma akwai spare card reader, zai aje a ɗauko su daga inda yake, a kawo a ajiye, a ce a ci gaba. So mu ba card reader ba zaɓe.
Halin yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda za ta kaya, saboda har yanzu ba a san lokacin da majalisar za ta dawo hutu ba, saboda rikicin da ke faruwa na shugabanci tsakanin APC da PDP. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.